إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake tara mu a karkashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci Masjidu Aisha a wannan unguwa ta Nuho Kare domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma. A yau muna tara ga watan Zulhijja, hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 26 ga watan 5 miladiyyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2026. A yau da mun so mu dan karanta wani abu daga cikin Alkur'ani mai girma mufassara, sannan mu rihe bayani akan abin da ya shahi ayyamut tashriq. Amma duba da yanayin lokaci da cewa ba mu hara da wuri ba, da haka za mu haƙura da tafsirin sai mu karanta wani abu da ya shahi su wa'annan kwanakai da suke tunkaranmu. Ayyamut tashriq wa'ansu kwanakai ne guda uku wanda suna da matsayi a cikin musulunci, kuma haka ya kamata a ce suna da matsayi a cikin zukatan musulmai wa'anda suke da imani. Wa'annan kwanakai su ne 11 da 12 da 13 na wannan wata da muke ciki. Kwanakai ne wa'anda suke masu albarka, kwanakai ne wa'anda suna zuwa bayan an yi yanka, an yi Idul Adha gobe kenan idan Allah madaukakin sarki ya kai mu, kuma wa'annan kwanakai da su ne ake ciki ayyukan hajji. Allah madaukakin sarki yana cewa wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, Allah yana cewa ku ambaci Allah a cikin wa'annan kwanakai wa'anda suke kididdigaggu ne, kamar yadda muka ambata su ne 11, 12 da 13 na wa'annan watan. Wa'ansu malamai kuma suka ce za a gama hadda rana ta gobe, hadda rana ta 10 kenan, sai su kasance da 4 ne. Amma dai abinda ya fi inganta shi ne guda 3 ne. Wa'annan kwanakai ne kamar yadda muka ambata masu albarka. Abu Dawuda ya fitar da hadisi da sanadinsa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yana cewa ala wa inna hadhihi al-ayyama ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillahi azza wa jalla, yana cewa wannan kwanakai ne na aji asha, kwanakai ne kuma na ambatan Allah madaukakin sarki. Allah ya bada dama da cewa kowa ya hore ya more daidai gwalgwadan abinda Allah madaukakin sarki ya hore masa, sannan kuma kada mutun ya manta haƙin Allah a cikin wa'annan kwanakan. Shine kamar yadda aya ta yi umarni cewa a zanki ambatan Allah a cikin wa'annan kwanakan. Al-Imamul Mulla Aliyul Qari a cikin littafin shi Mirqatul Mafati yana cewa abinda yasa Allah madaukakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa dhikrillahi azza wa jalla, da ambatan Allah a cikin wa'annan kwanakan, yake cewa saboda kada bawa ya durkuma a cikin ci da sha ya manta haƙin Allah, wa yansa fi hadhihi al-ayami ma huwa lillahi tabaraka wa ta'ala, ya manta a cikin wa'annan kwanakai haƙi na Allah madaukakin sarki. Haka a cikin wa'annan kwanakai Allah madaukakin sarki bai bada daman bayu su yi azumin wa'annan kwanakai guda uku ba, ko da ana binka wani azumi, ko da kana azumin nafila, idan dai ya keto a cikin wa'annan kwanakan to abinda aka so mutum ya yi haƙuri ya bari har wa'annan kwanakan su wuce sai ya yi ibada shi ta azumi. Wannan shi ne abinda Ibn Rajab bin al-Hanbali ya kawo a cikin littafin da aka fi sani da Lata'iful Ma'arif, yana cewa wa nuhu an siyami, kuma an hana azumi a cikin wa'annan kwanakin lan al-karim la yaliqu bihi an yaji'a adiyafu saboda Allah mai karamci ba ya dacewa gare shi yayin watar da bayin shi sune bakin shi mahajjata wa'anda suka yi aikin haji kamar Allah madaukakin sarki yana cewa to yanzu tunda masu imani sun kare wannan aikin na haji to sai su je su hore su ci abinci bai yiwa bayan ka wahala kuma a ce zaka yi wata wahala daban ta azumi duk da dai ba wahala bace amma an so mutun ya ci ya sha a cikin wa'annan kwanakan haka kwanakai ne wanda ana so a danki wasa da zaulayan juna a cikin wa'annan kwanakan musulmi su zanki zaulayan junan su suna wasa da dariya musamman abin da ya shahi iyalin mutun iyalin ka mata da kake arme da maza da maza da ka aiwa da mata family ka dai gaba dai ya kasance kana da wasa da dariya da su a cikin wa'annan kwanakan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wasa da matan shi kamar yadda Abu Dawud da al-Imam an-Nasa'i suka kawo a cikin dattafan su cewa manzo Allah yana yin wasa da shi da Aisha har wata ran suka yi tserere ta tsere mun shi wata wani sa'in kuma aka yi tserere sai ya rama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadhihi bitilka to wannan maimakon waccan to haka ake so wannan kwanakai a ga annashuwa da murna da jin dadi da farin ciki kwanakai ne na yada sallama kwanakai ne na yada yahuwa kwanakai ne wanda ya kamata a ce masu imani suna zaulayan junan su ya zo a cikin athar abinda al-Imam al-Bazzar da al-Imam Tabarani suka kawo annahu kana annahu sallallahu alaihi wasallam kana min afkahin nasi ma an-nisa'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi yafi kowa wasa shi yafi kowa zaulaya a tsakankanin shi da shi da matan shi shi yafi kasancewa dan wasan kwaikwayo idan Hausan ta inganta ko idan Hausan ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaulayan matan shi a cikin wa'annan kwanakan haka ya tabbata hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqan wa altafuhum bi ahlihi manzo Allah yana cewa wanda yafi kowa imani a cikin mutane shine mutumin da yafi kowa halaye masu kyau shine mutumin da yafi tausasa ma matan shi shine mutumin da zai zanki wasa da dariya da shi da iyalinsa musamman a cikin wa'annan kwanakai guda uku masu albarka da muka ambata Umar radda Allah ta kara tabbata a gare shi yana cewa yanbaghi lirrajuli an yakuna fi ahlihi mithla as-sabi yake cewa ya zaman wajibi koko yanbaghi an so ga mutun ya kasance yana wasa da shi da iyalinsa kamar dai ya mai da kanshi karamin yaro ya sabko daidai hankalinsa ya kasance kwanakai ne da zamu yahi majunan mu abin da ya wuce kwanakai ne da zamu zanki kallon junan mu da huskoki suna cike da albarka suna cike da annashuwa suna cike da murna babu wata hasada babu wani abu da zamu zanki kullata a cikin zuciyar mu to wa'annan kwanakai da Allah madaukakin sarki yayi umarni da cewa a zanki ambaton Allah a ciki malamai suka yi tambaya anan wajabci ne koko dai an so ne mutun yayi Ibnu Arafa a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa in ana nahin mutlaqu zikr yake cewa to wannan wajibi ne in kuma ana nufin adh-dhikrul khalis koko adh-dhikrul khas ana nufin da shi kuma wannan an so mutun ya danki yawaita zikiri a cikin wa'annan kwanakan to menene yasa Allah madaukakin sarki ya umarci mutane da cewa su zanki ambaton Allah a cikin wa'annan kwanakan al-Imam Suddiyu ya gaido mana a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa larabawa sun kasance a lokacin jahiliya idan suka kare aikin haji sai kowa ya zo ya yi tsaye yana ambaton abubuwa na dangin gidansu kowa yana ambaton baban shi wani ya zo ya ce inna abi kana azimal jafana wani ya zo ya ce Allah babana ya kasance mai karfi ne azimal qubba ya kasance yana da gida babba kathiral mali babana ya kasance yana da kudi fa atini mithla zalika sai ya ce Allah to ka bani irin abin da babana yake da shi to shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya sabkar da wannan aya Allah yana cewa fadhkurullaha ka dhikrikum abaakum aw ashadda dhikra sai Allah yake cewa da larabawa to yanzu maimakon mutun ya yi tsaye dan ki garza baban shi yana yaba kansa to ya kasance yana ambatan Allah a cikin wa'annan kwanakan masu albarka. Ibn Abbas da Ata da Ar-Rabi da Ad-Dahhak yadda Allah ta kara tabbata a gare su suna cewa ka dhikri sibyan sigharil aba, abinda ake nufi anan shine kowa ya danki ambatan Allah kamar yanda ka san yaro yana ambatan babansa. Yaro idan ya tashi a gida yana fara koyan yaran mamashi sannan yaran baban shi kamin yaran da yake koyo ya zamna a halsin shi, bi ma'ana ana so bakin mutum kada ya rabu da ambatan Allah madaukakin sarki a cikin wa'annan kwanakan masu albarka. Malamai suka ce a ƙarƙashin wannan aya babu wata ibada ba sai Allah ya haddade mata lokaci ba, hatta sallah zaka ga cewa Allah ya haddade mata ga lokacin da za a yi ta, duk wata ibada Allah ya haddade lokacin da za a yi ta, kuma zaka ga wanda bai samu damar yin ta a wannan lokacin ba ana ba shi uzuri. Hatta sallah Allah cewa fa idza ma'anantum faqimus salah, idan gumurzu yayi gumurzu babu nutsuwa to a dan jinkirta, amma idan aka samu nutsuwa sai a tsaye da sallah. Haka in mutum yana balaguro zaka ga ana nema masa uzuri ya jinkirta sallah ko ya jawo ta. Haka in mutum ba ya lafiya ana jinkirta masa har lokacin da ya dan samu ya dawo hankalinsa sai ya yi, amma banda zikiri. Allah a cikin zikiri cewa yayi udhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila, Allah ce ambaci Allah ambato mai yawa kuma ambaci Allah a kowane hali mutum ya samu kanshi. Malamai suka ce bukuratan wa asilan shine ka ambaci Allah duk halin da ka samu kanka, kana cikin rashin lafiya, kana cikin lafiya, kana cikin jin dadi, baka cikin jin dadi, duk halin da ka samu kanka a ciki to ba dauke ma mutum ambacin Allah madaukakin sarki ba, musamman a cikin wa'annan kwanakan da muka ambata wa'anda kwanakai ne da suna tunkaran mu kwanakai ne masu albarka. To yanayin zikiri a cikin wa'annan kwanaka ya kashi kashi uku. Zikiri na farko shine zikirin da mahajjata za su yi lokacin da suka zo cika aikin su na hajji. Zikiri na biyu shine takbira da musulmai za su zanki a cikin wa'annan kwanakan guda uku, shine su ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah, Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi alazim wa ta'ala bukratan wa asila. To wannan yazo da sigogi da yawa, sai mutun ya zabi sigan da tafi masa sauki sannan sai ya zanki yin shi. Malamai suka ce za a fara kabbaran ne, wasu suka ce tun ranar arfa asuba ta ranar arfa za a fara wannan ne, za a kare a kwana na 13 bayan sallar la'asar. Wannan shine abin da yawa daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tafi akan shi, kaman Ali ibn Abdullah ta kara tabbata a gare shi da Umar da Ibn Mas'ud da Ibn Abbas. Daga cikin fuqaha kuma malaman fiqhu wannan ita ce magana al-Imam Thawri da Abu Yusuf, ita ce magana ta Ishaq, ita ce magana ta Al-Muzani, ita ce magana ta Imam Shuray. Wannan da yawa daga cikin malamai shine abinda suka tafi akan shi. Magana ta uku shine ambatan Allah da mutane za su zanki lokacin da za su zanki yanke dabbobin su. A zikiri na hudu shine ambatan Allah da bayu za su zanki lokacin da Allah madaukakin sarki ya sa su mahajjata ne, kamar yadda ya zo a cikin athar Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta tabbata a gare shi a cikin ruhassa Amina yana kabbara har mutane su zanki jin wannan kabbarar tashi. Shine fadar Allah madaukakin sarki fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq faminhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana. Ibn Kathir a kalkashin wannan aya ya hagaito mana magana ta Ikrima. Ikrima yana ganin cewa a cikin wa'annan kwanakan mutum ya zan kewaye ta cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabanna, saboda shine abinda ayat ta taccaro koko shine abinda ayat ta rufe magana da shi. Idan mutum ya ambaci Allah a cikin wa'annan kwanakan to kada ya manta da rabon shi na duniya, kuma kada ya manta da rabon shi na lahira. Kada mutum ya danki roƙon duniya ya manta lahirarsa, kuma kada mutum ya danki roƙon lahira ya manta duniyarsa. Mutum ya hada addu'a yana neman abu bi a wajen Allah, Allah ya bashi kyakkyawa a duniya kuma Allah ya bashi kyakkyawa a lahira. Idan aka ce kyakkyawa, da abinda kake iya tunanowa kai ka roƙa, da abinda baka iya tunanowa dukkanin shi yana cikin kyakkyawa, sai ya kasance kai ka roƙi Allah ne da bamban masaki, ka roƙi Allah ne da abinda zai maka wanda tana yiwa kai bai ma fado akan ka ba za ka samu wannan. To babu abinda ya kai dadi a cikin wa'annan kwanakan shine bayan Allah su yawa takabburi a ciki. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Idan an salamce sallah liman zai yi, sannan idan kowa ya iya ya tashi, idan kuma ba iya ba liman yayi ma Musa amsa, wannan duka ya inganta. Koko kowa yayi nashi, koko ka zamnar da iyalinka a cikin gida su zangi ambatan Allah madaukakin sarki. To ko ba a cikin wa'annan kwanakan ba, ambatan Allah abu ne wanda yana da riba sosai. Ambatan Allah abu ne wanda yana da farin ciki da jin dadi da mutum yake samu. Kuma babu wata ibada da za ka yi a sauƙaƙe ka samu lada mai tarin yawa kamar zikiri. Kuma kaga wannan abu ne wanda mu muna wasa da shi. Ko da ba a cikin wa'annan kwanakan masu albarka ba, akwai wahala kaga mutum ya zamna awa ɗaya, awa biyu yana ambatan Ubangijinsa, ko minti 15, ko minti 30. Hatta azkarikin da aka sanya mana bayan salloli guda 5 za ka ga cewa da yawa daga cikinmu ba mu da lokacin yin wannan. Mutum da an salamce sallah ya ɗauki salularsa, mutum da an salamce sallah ya shiga harkokin shi na rayuwa, to ina ta ga a ce ya samu wani minti 30 ko minti 20 ya zamna yana ambatan Allah madaukakin sarki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Abu Darda ya rawaito, manzo Allah yana cewa ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Manzo Allah ya ce shin bazan baku labarin abinda yafi alkhairi ba na cikin ayyukanku, wa azkaha inda malikikum, abubuwan da suka fi tsarkaka a wajen ubangijinku mai mulkinku, wa arfa'iha fi darajatikum, abubuwan da za su zanki daga darajar mutum a duniya, da abubuwan da za su zanki daga darajar mutum a gobe ranar tashin alkiyama. Manzo Allah ya ce wa khairin lakum min infaqi adh-dhahabi wal waraq. Manzo Allah yana cewa wannan aikin da za ku yi na zikiri yafi da ku zanki raba dukiya da zinari, yafi da ku zanki doka shiga goma goma kuna ba mutane. Manzo Allah yana cewa wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Manzo Allah ya ce kuma yafi muku alkhairi da ku hadu da abokin adawa a fashen yaki domin daga hanya ta addinin musulunci, sai ya danki kashe ku kuma kuna kashe shi. Qalu bala, suka ce ya manzo Allah muna so a bamu labarin wannan. Sai manzo Allah ya ce da su zikrullahi ta'ala shine ambatan Allah madaukakin sarki. To kaga wannan abu ne wanda mu a karan kanmu ahlus sunna muna da sakaci a wannan. Lokacin da wani zai shinhuda kyalle yana la ilaha illallah, lokacin da wani zai zanki tsalle yana kishin gaba, sai mu ce yayi bid'a. Amma mu kuma na sunnan da Allah ya aje ba za mu zauna mu yi ba. Kaga wani lokaci, musamman lokacin da mutanen suke ada kyalle, lokacin rana wadda take ta juma'a suna salati ga manzo Allah, idan muka wuce sai mu ce to wannan bid'a ne, mu kuma na sunnan da Allah madaukakin sarki ya aje ba mu yi ba. To abinda ake so mutum idan yana so Allah ya daga darajar shi a duniya, ya daga darajar shi a lahira, dole sai mutum ya lazumci zikiri. Zikirin nan dai da kake ganin kamar ba komai bane, la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar da sauransu, mutum ya dage ko kana bisa moto kai, ko kana tuki, ko kana tuki kai, ko za ka yi kwance kai, duk lokacin da ka samu kanka babu wani hali da za ka samu kanka da za a cewa zikiri ya gagare ka a ciki. Al-Imam al-Baihaqi ya fitar mana da wani athar a cikin littafinsa Dalailun Nubuwa, yana cewa wani mutum ya zo wajen Abu Umamata, yarda Allah ta kara tabbata a gare shi, yake cewa ya Aba Umama, yace da shi ya kai baban Umama, inni ra'aytu fi manami anna al-mala'ikata tusalli alayka, yace na gani ina barci nayi mafalkin cewa mala'iku suna yi maka salati, kullama dakhalta wa kullama kharajta, in ka shiga gida su ma salati, in ka fito su ma salati, wa kullama qumta wa kullama jalasta, duk lokacin da kai zamne da lokacin da kai tsaye mala'iku suna yi maka salati. Sai Abu Umama ya kalli wannan mutumin yace Allahumma ghufran, yace da'una ankum, yace to Allah ka gafarta mana, ku bar wannan zancan. Sai yake cewa wa antum law shi'tum sallat alaikumul mala'ika, yace kowa daga cikin mu da ya so to da mala'iku sun zanki masa da mala'iku sun zanki mata sun zanki maya salati sai ya karanta wannan fadar Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha dhikran kaseera ya ku wanda suka yi imani ku ambaci Allah ambato mai yawa babu inda Allah yace ayi ibada ibada mai yawa kaman zikiri babu inda Allah yace kai sallah mai yawa babu inda Allah yace ayi wata ibada wadda take mai yawa karara kamar zikiri Allah yace wasabbihuhu bukratan wa asila kuma ku zanki ma Allah madaukakin sarki tasbihi da safe kuma ku zanki masa tasbihi da yamma azkar na nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wanda bawa musulmi zai da safe idan ya tashi suna nan kuma wanda bawa musulmi zai idan ya tashi da marece banda ma wannan an so mutun ya ƙara a cikin rayuwarsa kowane lokaci kana cikin ambaton ubangijinka sai Allah ya ce to idan kun yi wannan huwa alladhi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu Allah shine zai danki muku salati shi da kansa da shi da mala'ikunsa to da mun dage kamar yadda Abu Umama yake fada mana da kowanne daga cikin mu zai dage ya zanki in tasbihi yana garza Allah yana yaba ubangijin sa a kowane lokaci to da mala'iku sun zanki masa salati da su da ubangijin su kuma babu yadda zai a ce Allah da mala'iku suna ma salati kuma kana shan wahala ba zai yi ba idan Allah madaukakin sarki da mala'ikun sa suna ma salati to zaka ga abubuwa na rayuwanka da abin da ka taba yana zo ma da sauki da abin da ka taba kana ga Allah yana kare maka saboda darajar wannan salatin da bawa yake yi din nunin al-misri idan Allah ta ƙara tabbata a gare sa koko Allah ya ƙara masa rahama yana cewa ma tsabacin duniya illa bi dhikrihi yake cewa wannan rayuwar ta duniya ba ta da wani marmaro ba ta da wani shin dadi sai da ambaton Allah madaukakin sarki indai kana so ka ji dadin rayuwa ka ji sauki to ko a cikin wa'annan kwanakan ko ba a cikin wa'annan kwanakan ba a same ka kana mai gode ma ubangijinka a same ka kana mai yawan zikiri a same ka kana mai yawan ambaton Allah kamar yadda na faɗa wannan kaga falala ibada ta zikiri mun bar ma wasu suna yin ta yadda suka ga dama kuma sai mu dawo muna sukan su muna cewa sun yi bid'a eh tabbas haka ne amma kai da shari'a ta ashe wanda kake yi a ciki dole indai ana so a samu sauki duniyar nan ta yi dadi dole sai mutun ya kasance yana ambaton Allah sa yake cewa walal akhira illa bi afwi yace haka rayuwa ta lahira ba za ta yi dadi ba sai idan Allah madaukakin sarki ya yi ma mutun afwa sai idan Allah madaukakin sarki ya tausaya ma mutun shi yasa yana daga cikin addu'o'in da manzo Allah ya fi koyarwa Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni Ibn al-Qayyim yake cewa a cikin afwa Allah akwai komai da abinda yake hankalinka yake iya tunanowa da abinda hankalinka baya iya tunanowa dukkanin shi akwai ciki yace walal janna illa bi ru'yati yace haka aljanna ita ma ba ta da wani dadi ba ta da wani marmaro sai ga mutumin da yasa sai daga ganin ubangiji to haka ake so a cikin wa'annan kwanakai kuma kada ka ji nauyi koda kana cikin mutane kana cikin majalisa kace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah kada ka ji nauyi saboda ambaton Allah ne kake kuma Allah yace a dan kibi kwararo kwararo sako sako ana garza ubangiji ana yaba ubangiji a cikin wa'annan kwanakan akwai wata magana ta din nunul misri yake cewa bi dhikrillahi tartahul qulub yake cewa babu yadda za ka samu salama a wannan duniya indai baka ambaton Allah dole sai ka hada da ambaton Allah tukwana za ka samu sauki yake cewa wa dunyana bi dhikrahu tatibu yace duniyar ta mu ma da ambaton Allah madaukakin sarki ne za ta yi dadi saboda yake cewa idza dhukiral mahbubu inda habibihi tarannaha nashwanun wa hanna tarubu yake cewa duk wata rigima duk wani tashin hankali to idan ana ambaton Allah za ya gushe haka wani jin dadi da wani jin dadi zaka zanki jin sa a cikin zuciyarka ba dan komai ba saboda kana ambaton Allah madaukakin sarki to saboda falala ta zikiri zaka ga cewa dukkanin ibada Allah yana rufe ta da zikiri duk wata ibada zaka ji Allah yana cewa ayi zikiri a kalkashin ta ko kaga idan ka dauki sallah Allah yana cewa fa idza qadaytumus salata fadhkurullah haka idan aka yi da sallah Allah yana cewa a ambaci Allah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah haka hajji abinda Allah ya ce a rufe da ita shine ambatan sa to dukkanin wata ibada Allah madaukakin sarki yana cewa a rufe ta da zikiri saboda zikiri yana da falala. Al-Imam An-Nawawi a cikin littafin sa Al-Adhkar yana cewa ilam anna sharafa adh-dhikri fi an-nahari adh-dhikru ba'da salati as-subhi, yake cewa zikiri wanda yafi kowane zikiri matsayi a wajen Allah shine zikirin da bawa zai yi bayan ya kare sallar asuba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin wani hadisin cewa duk mutumin da ya salla asuba a cikin mutane sannan ya zamna yana ambaton ubangijinsa, ya zamna yana ambaton ubangijinsa har rana ta fito ya tashi ya raka'a bi, manzo Allah yana cewa kanat lahu ka ashri hajjatin wa umratin, za a bashi lada kamar mutumin da ya aikin hajji kamar mutumin da ya aikin umara. Manzo Allah ya ce tamatin cikakka. Wannan kalmomi ne na tawkidi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kawowa saboda ya harzuka mu a wajen zikiri da ambaton Allah madaukakin sarki. Abu Ali al-Daqaq yana da wata magana da al-Imam al-Qushayri ya kawo ta a cikin littafin sa Ar-Risala al-Qushayriya, yana cewa al-waridatu min haythu al-awrad, yana cewa al-waridatu. Abu Ali al-Daqaq yana daga cikin manya-manyan malamai na tasawuf a ƙarni na hudu, yake cewa to al-waridatu, idan aka ce al-waridatu shine abubuwan da mai zikiri yake samu a cikin ransa wanda kudi ba su sayan wannan abun, babu wani abu da yake sayan wannan jin dadin, da jin dadi da kwanciyar hankali da jajircewa lokacin da wani bala'i zai samu mutum, yake cewa kai hatta fahimta ta addini ka ji cewa kana saurin ganewa, to yana da alaka da yawan zikirinka da ubangijinka. Yake cewa to al-waridatu wannan abubuwan da ake samu a cikin rai na jin dadi da wannan abubuwan da ake samu a cikin rai na rishin fargaba da abinda mutum zai ji na jajircewa akan musiba, yace to yana da alaka ne da zikiri. Yake cewa faman lawirda lahu bi zahiri, yace duk mutumin da baya da wuridi shi a zahirin sa, baya da wani wuridi da yake labewa a cikin daki yayi ma ubangijin sa, yace la warida lahu fi sarairihi, yake cewa to abubuwan da suke cikin zuciyarsa na fargaba da na tashin hankali to babu wanda za ya doke masa nauyin sa. Ashe idan muna so mu samu sauki a rayuwa dole sai mun lizimci zikiri, za a zo a gaya ma wani magana cewa ya rasa kaza, ya fadi ya rasa hannu, ya fadi ya rasa kafa, tansiyon ta buge shi, amma kai idan kana zikiri ana tsoron a zo a gaya ma, amma ana zuwa a gaya ma sai ka ce ai wannan ba komai ne, ana tunanin za ka fada amma sai ka jure, saboda zikiri babu wani abin da yake sa gangar jikin mutum ta yi kwari kamar zikiri. Duk wani abincin da za ka ci ba zai sa gangar jikin ka ba ta yi kwari kamar zikiri. Zikiri shine zai sa ka yi shekara 80 amma lafiyar ka daren dakam, shine zai sa ka yi shekara 100 amma ka shika kamar mai shekara 40, to babu abin da ya kai wannan kamar zikiri. Kuma ku tambayi waɗanda suke zikiri suna jin wani abin da babu yadda za a iya kwatanta ma mutum wannan abun. Ibn Sa'ad ya ga wata magana ta Uthman an-Nahdawi a cikin littafin shi At-Tabaqatul Kubra, yake cewa inni la'alamu hina yadhkurunillah, yake cewa aini lokacin da ubangiji yake ambato na ina sane, yace idan Allah zai kira sunan shi ko Allah zai mai salati yana sane. Aka tambaye shi to yaya kake sanin cewa Allah madaukakin sarki ya ambace ka, sai yake cewa ai Allah yana cewa fadhkuruni adhkuruku, Allah yana cewa ku ambace ni nima zan ambace ku. To wannan jumla ana so mai imani ya sakankance a ita, ana so ka ji a ranka 100% idan ka ambace Allah, Allah madaukakin sarki zai ambace ka. Yake cewa fa idza zakartullaha zakarani, yace to idan na ambace Allah, Allah madaukakin sarki shi ma za ya ambace ni. Kuma kamar yadda muka faɗa a baya, babu yadda za a yi ubangiji ya ambace ka kuma ka dan kishan wahala ko a duniya ko a lahira, abu ne wanda ba zai yiwu ba. Ibn Juzai a cikin littafin shi na tafsiri yana cewa to masu zikiri sun kashi kashi biyu a ƙarƙashin waɗannan ayoyin da muka karanta fadhkuruni adhkurukum, yace masu zikiri sun kashi kashi biyu, akwai masu zikiri da suke yin zikiri saboda Allah ya ba su lada, yace to waɗannan su suna akan bakin gaba ne har yanzu ba su shigo gonar ba, yace akwai kuma masu zikiri na biyu wanda su suna zikiri suna neman kusanci da wajen Allah madaukakin sarki. Waɗannan abubuwan da malaman tasawuf suke faɗa, kaji mutum ya ce ma yayi wusuli kaji mutun ya ce ma ya kai matsayin Allah, kaji mutun ya ce ma ya kai matsayin yana jin ƙara alƙwaya alƙalamin kudura ko wani abun da ya kama da haka, tabbas su suna wuce iyaka. Amma duk mutumin da yake luzumta zikiri yana da wasu abubuwa na aja'ib a rayuwarsa wanda idan ya fito ya gaya ma zaka ƙaryata. To wannan ana samu, amma su abinda suke faɗa abu ne wanda ya yi guluwi, abu ne wanda ba zai yiwu ba mutum ya kai wannan darajar da suke faɗa. Amma tabbas dai idan mutum ya luzumci zikiri yana taka wata daraja wadda wannan darajar ba kowa yake taka ta ba, ko a duniya kuma ba kowa yake taka ta ba ko a lahira, sai mutumin da ya luzumci zikiri. Yake cewa to kaso nabi su ne suka yi falala wanda za ya zikiri saboda yana neman kusanci da Ubangijinsa, wanda za ya zikiri saboda ya kasance a cikin al-muqarrabuna wanda Allah za ya kusantowa da su a gobe ranar tashin alkiyama. To haka ake so, kuma ka kasance kana cikin masu yin zikiri ba dan komai ba, saboda ka samu kusanci a wajen Allah. Idan ka samu kusanci a wajen Allah to za ka samu lada, kuma za ka samu abinda baka tunanin za ka samu. Kuma kada ka yi zikiri saboda wasu su gani. Zikiri bai kai sai ya kai a hanya kana tsalle ba, bai kai sai ka kishi gaba ba, bai kai sai ka yi don wani ya gani ba. In kana cikin mutane ka saba zikiri, kana cikin mutane sai su fita baki ta kama ka kace astaghfirullah, ka ambaci Allah, to shi ma Allah madaukakin sarki za ya ambace ka a cikin mala'iku waɗanda su ne halittun shi, waɗanda suka kowane halittu daraja a gidan duniya. To waɗannan kwanakai kwanakai ne masu daraja, kwanakai ne masu albarka, ana so kowa ya waita kabarbari a ciki. Kada a mance haƙƙin Allah a ciki, kowanne daga cikinmu yana ƙoƙarin ya sayi rago, duk da shi ma haƙƙin Allah ne, amma wani ba dan Allah yake sayar ragon ba, saboda kada ya ɗiyan ya su zanƙi ciccire idanu. Kuma wani yana maɗiyan shi kayan sallah, amma kada a mance haƙƙin Allah shi ne zikiri. Idan kana iya zamnawa bayan an yi sallah asuba da kai da familinku ku yi tayi har safiya tayi, albarka sai ta shigo a cikin ku, albarka ta shigo a cikin matarka, albarka ta shigo a cikin ƴaƴanka, albarka ta shigo a cikin hulɗarka ta yau da gobe na rayuwa. Kuma idan waɗannan kwanakan su ma sun shuɗe, to sai mutum ya dage ya ci gaba da zikiri, mutum ya ci gaba da zikiri saboda Allah madaukakin sarki ya zanƙi masa salati. Kuma musamman a cikin wannan lokacin da muke ciki, babu wani wanda zai kawo mana sauƙi in ba Allahnmu ba, kuma babu yadda za Allah ya jibince mu, dole mu ma sai mun jibince Allah, dole sai mun hidda wasu lokutan mu, mun haƙura da hirarraki na banza, mun haƙura da fadodi da ba su da amfani, muna ambatan Allah a ciki ba tare da mun tsawaita ba. Anan ne ya kamata mu tsaya, ga malam sun halarto tare da mu, kamun in ba malam su mana nasiha kuma su rufe mana da addu'a. Ina mai miƙa godiya ta ga shuwagabanni na wannan masallaci waɗanda suke kula da tsara wannan karatu da ake, da waɗanda suke kula da sauci, da ƴan agaji da suke sa ƙarfinsu. Ina roƙo Allah madaukakin sarki ya sanya musu a mizani, inda suka yi kurakurai Allah ya yahe musu. Sannan lattizawa waɗanda wasu uwayenmu ne, waɗansu magajiyanmu ne, amma suna zamnawa a tare da mu ana wannan aikin, Allah madaukakin sarki ya sanya musu a cikin lada, ya sanya musu a cikin mizani. Sannan kuma yara da suke zamnawa a tattare da mu a wani sa'in, yau mun yi dare shi yasa kaga busu zo ba, sun fi kowa yawa a nan, za ka gansu wani ya yi kwana in an tashi sai an ɗauke sa. To Allah ya sa ma rayuwansu albarka, Allah ya sa su ne za su gaje mu a wa'annan kujerun, su yi abin da mu ma ba mu yi ba. Sannan ɗan uwa Malam Hassan da yake kama mun wannan aikin kullum, Allah madaukakin sarki ya ƙara masa albarka, Allah madaukakin sarki ya sanya a rayuwarsa, ya sa masa a mizaninsa. Kuma da muke zamnawa muna faɗan cikin ɗan abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da mu na ilimi, Allah ya ƙara mana fahimta, Allah ya ƙara mana jajircewa a kan wannan aiki. Sannan Allah madaukakin sarki ya sa mu yi dan shi. Sannan ina miƙa godiya ta ga malamina a Doctor Malam Musa Garba, kamar yadda yake zamna a gabanku, wanda da yardarsa ne kuma da yardar Allah madaukakin sarki ake zamnawa ana wannan karatun. Da abinda za a karanta, malam sun zo ko ba su zo ba, to sai Allah ya rubuta musu lada. Kabar ganin ana tafsiri da kai, mai yiwuwa malam ya hika samun lada, saboda Allah madaukakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya yi aiki na kirki to za a bashi lada waɗanda suka yi wannan aikin ba tare da an rage ladansu ba. Idan mutum 1000 za su zauna su saurari wannan karatun, to malam suna da kaso na lada a ciki, akwai percentage da Allah madaukakin sarki yake huddawa. idan an dora su a social media wani ya saurara, idan an dora a staci ko an tura a group wani ya saurara, har duniya ta nade inda za a yi amfani da wannan, to malam yana da wani kaso na lada. Ba na faɗi wannan bane saboda in garza malam, na faɗa ne saboda mu yi koyi da wannan. Kowa ya yi ƙoƙarin wani aiki na alkhairi yana tafiya ta hanyarka, kuma kada ka yi sake ko da gigin kwana, Allah ya kawo wani aiki na alkhairi a hannunka ka daƙile shi. Idan ka yi wannan, to za ka amsa wannan tambaya a gobe ranar tashin alƙiyama. Kamar kuɗi ne, a baka kuɗi saboda kuɗinka ne kawai ka zo ka ƙone su, idan an ce lahiya ka ce ai kuɗina ne, zuha ta ce a'a. Idan ka shi a gobe ranar tashin alƙiyama za ka yi bayani. To haka duk wata hanya ta alkhairi Allah ya sa ta a hannunka, da gamgam ka danne takabbari hanyar nan ta lalace, to a gobe ranar tashin alƙiyama mutum za a yi bayani. Don haka kowa ya shiga taitayinsa. Addini da ake yi ba wani ake makara ba, addini da ake Allah ake makara, kuma addini da ake ba wani kake makara ba, a kanka ne kake makara. Don haka ina jan mai hankalin kaina da sauran mutane, kowa ya yi ƙoƙari ya zanƙi yin wani aiki na alkhairi wanda koda bayan ya mutu, Allah maɗaukakin sarki za ya kai masa lada a cikin kabarinsa. A nan ya kamata in dakata, malam za su rufe mana da nasiha, sannan su rufe mana da addu'a. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.